Assalamu alaikum Fatima Shiri
Fatima Shiri
Nazo gaishe ki Fatima Shiri
Fatima Shiri
Sannu sannun ki Fatima Shiri
Fatima Shiri
Yau ne auren ki Fatima Shiri
Fatima
Shiri Sunan hakan cikar buri
Fatima Shiri
Zo ki tambayar gidan ga amgon ki ga kinan yau ranar zuwa gidan aure ne ya daure dan soyayya Soyayya,
Fatima.
Soyayya,
Fatima Shiri.
Wallahi shirikin aure fati kimfi masu iskanci.
Soyayya,
Fatima.
Soyayya,
Fatima Shiri. Ai dole nan ganin ki nan bar miki Fatima kin yi kyau da dan kunci.
Soyayya,
Fatima.
Soyayya,
ayya. Fatima shi zaman gidan aure ba a yin sa inda lalaci.
Soyayya.
Gara gara zama nake in yi kida in baki dan sharhi
soyayya
Fatima Fati
soyayya
yanzu dan yi kalit ka gan zaman gidan aure za a yi banda nuna bambanci ko wacce ma shiga in ta yi ba sunan shigar shigar inci ko ta yi laifi gumban hakuri ita Fatima akwai naci in an cire fitar numfashi ai babu lokacin hanci duk masu kinki ko dai suki ko sun so auren ki kin yi shi shi so na gaskiya wannan ranar ce ake kwatancin shi ki Fatima uban din da yace ya bar ki nuna kin bar shi dama fa rayuwa ka take kowa yana da halin shi sai dai mutun ya danne laifin shi amma yana da kashin shi ni Khalid don bi ga manar Fatima mun baka dadin gurin zama ba ta da laifi sai ka bude hannunka kawai ka amsa sunanta yau ita ma ta amsa sunanka ta zama amarya ka zama ango ka ba ta lokaci naka komai kiya da ma masu gudun ayi na fadi gwalelan ku ko gun ubangiji duk kurin sallar ku fati ta fi ku alaye babu labari yo mai kiya ina gori kali dan biyai sani ya aure Fatima Shiri an ban kado uban siri a dona gwanja ne wanda ke wakar amarya rango yau Allah ya baiwa dama gani yau na wake Fatima Shiri ba don kudi ba ba don komai ba sai dan mutun takarta da sanin daraja ta Fatima Shiri fati Allah ya soki ya dauki don biya baki wannan ta goma shi naki Allah ya duba halinki yau ne faran bikin ki Fatima ina suke diyan kuka har na baka haushi wata kilina ambata da sunanka a dona gunje ne ki ko kai ya zanyi inji tsoranka aho Fatima Shiri sanin ki Fatima Shiri Fatima Shiri damar ki Fatima Shiri wannan mijin ki ne Shiri don bi yana da labari Khalid ina zaman siri ai ka wuce a magori domin kana da shi tari ko ne sa kai da amarya tana da idan da za ta dauko ka Khalid don bi ko kai nisa sa'a tana a bayan ka ban gan ka ba fa ban san ka ba Fati take ta shaidar ka to in dai tana da shaidar ka ka san Allah yana fa kallon ka ka canza mata domin ta kula da girman ka Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fatima 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 ta Shiri ina wuni ina kwana Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fatima 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 don bira biya sanki Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fatima Fatima Shiri Fatima don bira biya sanki Fati
Fatima Shiri Fatima Shiri
Fatima
Fatima Shiri
Fatima
Fatima Shiri
Fatima kin fito kin yi karo da mijin kwarai ashe nan yau sa'a ce ta zo ta aure ki Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri Adamu Isa dan banje limamun mata ni na zo nan nan yau aka because na gan shege Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Fati
Fatima Shiri
Hai gaskiyar ki ta ja miki to samun iri ki kai aiki Fati
Fati Juma Shiri,
Fatita,
Juma Shiri,
Fatita,
Juma Shiri,
Fatita,
Juma Shiri,
Fatita, Fatita, Shiri.